This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa kamfanin sadarwar salula na MTN zai dakatar da ayyukansa in har bai samu abin da yake bukata ba don ci gaba da aiki. Muna kuma dauke da wata hira akan cece-kucen da ake yi a Jamhuriyar Niger game da kaman wasu masu fada aji bisa ga wani bincike da ake gudanarwa a kasar. Bayan haka Murtala Faruk Sanyenna zai kawo muku labaran wasanni daga Sokoto, amma yanzu dai ga labaran duniya.
Barkanmu da wannan lokaci ga cikakkun labaran. Wani sojan kasar Tunisia ya bude wa 'yan bataliyar su wuta inda ya halaka guda 7 daga ciki ya kuma raunata guda 10 bayan shi ma ya harba kansa kuma daga ƙarshe. Hukumomi sun ce abin da ya faru a sansanin sojojin na Bouchotcha a birnin Tunis inda suka ce wajen ya faru haka, sannan kuma sun ce daga nan ne suka ji ƙarar bindigogi inda kuma nan da nan 'yan sanda suka isa wurin tare da bincike dukkanin wasu wurare da ke kusa da wurin, wanda kuma abin ya faru ne kusa da inda aka taɓa harbi wasu 'yan yawon bude ido a watan Maris da ya gabata, wanda ya halaka mutane 21 'yan yawon bude idon daga kasashen duniya daban-daban wanda suka zo ganin tarihi a kusa da gidan tarihi na Bardo a watan Maris din. Ministan cikin gida na Tunisia ya ce harin ba na ta'addanci bane, kuma yana kyauta zaton bashi da nasaba da ta'addanci duk da yake dai ba a san manufar sojan da ya aikata ba. An ji karar harbin daga cikin bariki, sannan kuma an ce sojoji sun zo ta sama domin gane ma idanunsu me yake faruwa, inda kuma daga baya 'yan sanda su ma suka bincike wani masallaci da wata makaranta da ke kusa da wajen. Shugaban 'yan sandan kasar Malaysia Khalid Abubakar ya ce an gano kaburbura 139 kusa da kan iyakar kasar da Thailand, da ake kyauta zaton an binne fiye da gawa ɗaya a cikin waɗannan kaburbura. Yau Litinin shugaban 'yan sanda ya faɗa wa 'yan jarida cewa an gano kaburburan ne a wasu sansanoni guda 28 da ake zaton ana amfani da su wajen safarar mutane, kuma tana yiwuwa akwai mutane 20 zuwa 300 da ke zaune a kowane sansani. Mr. Bakar ya ce yanzu haka ana cikin cire gawarwakin domin a bibbinne su. Yankin kudu maso gabashin Asiya yana fama da rikicin jin irin wannan abubuwa, wanda ya danganci dubban mutane suna mutuwa kuma ana fasa ƙaurinsu daga ƙasar Bama da Bangladesh zuwa ƙasar Malaysia ta ƙasar Thailand. Yawancin 'yan ƙasar Bangladesh suna arcewa ne a saboda talauci da fatara a ƙasarsu, a yayin da 'yan ƙabilar Rohingya ta ƙasar Bama ke gudu su ma yawancinsu suna arewa ne daga matsugunar da waɗannan abu yake faruwa. Mabiya addinin Buda ne mafi yawancinsu na ƙasar Bama, masu rinjaye suka yi musu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya ajiye furanni a kabarin dogon yaron tsoffin sojojin Amurka da suka kwanta dama. An yi bikin tunawa da wannan rana ne na 'yan mazan jiya a makabarta Arlington National Cemetery, inda kusoshin gwamnati da sojoji da kuma iyalansu da tsofaffin sojoji masu kallara. A bayanin Obama ya tuna da maza da matan sojojin da suka sadaukar da kansu don kare martaba Amurka da kiyaye rayuka da lafiyar Amurkawa. Ya jaddada cewa wannan rana ita ce ta farko tun bayan kawo ƙarshen yakin Afghanistan, ƙasar da ya ce har yanzu tana cikin hatsari, amma kuma an bar sojojin Amurka kimanin guda 10,000 don horarwa da kuma taimakawa sojojin ƙasar Afghanistan. An yi kaɗe-kaɗe da fareti daban-daban da kuma harbe-harben bindiga a sama domin taya murna da kuma tunawa da waɗannan 'yan mazan jiya, inda wasu tun a daren jiya suka dinga rarakar gari da babura domin fargar da su 'yan mazan jiya da su tashi su yi bikin wannan rana. Ranar da aka fara wannan biki shi ne a shekarar 1868 bayan yakin basasar da ya halaka mutane sama da 600 ya dai yau dai ranar duka hutu ce a nan ƙasar Amurka.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu amfani da layukan wayar MTN a Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu akan dakatar da aikin da kamfanin ya ce zai yi. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal ya gana da wasu mutane.
Kamfanin sadarwar nan mai samar da layukan wayoyin salula a Najeriya MTN ya wallafa a yanar gizonsa ta YouTube cewa zai dakatar da wasu ayyukansa muddin nan da 'yan awowi kaɗan bai sami man diesel da injiminsa suke bukata ba don ci gaba da ayyukansu. Akan haka, nizzagaya a sassan birnin Ibadan a jihar Oyo, nin nemo ra'ayoyin wasu masu mu'amala da layukan MTN da masu sana'ar kati.
Muhammadu Rugadawa,
kana amfani da layin MTN?
Sosai, ni tunda ni fike amfani da waya ma bayan amfani da wani layi in ba MTN ba.
Kamfanin MTN sun kurari rufe kamfanin su muddin ba su samu man fetur ba ko kuma man gas wanda za su tafiyar da injin nasu ba. Ya ka ji game da wannan?
Gaskiya bai min dadi ba. Ban ji dadin wannan faruwar wannan lamari ba, domin ni shikenan na zama kurma kenan. Tunda ban da wani layi da nake amfani da shi sai MTN. To sun rufe ko kaga aini an rufe da ni kenan don na zama kurma kenan.
Alhaji Usman Meshadda, kana amfani da layin MTN ko Airtel?
A ina amfani da kowane.
Waɗannan kamfanunuka guda biyu na MTN da na Airtel sun ce za su rufe kamfanin su idan har ba su samu isasshen man da za su gudanar da ayyukan su ba. Yaya ka ji game da wannan?
Ban ji dadi ba, domin komai na ya tsaya kenan. Bana hulɗa da kowa, ban kiran kowa, kowa ba ya kirana. Sannan kasuwanci na ba zai taidai ba. Duk wanda nake hulɗa da su kaga mun yanke hulɗa.
Hamis Keti Matazo Local Government.
Kana amfani da layin MTN ko Airtel?
A kwarai da gaske MTN nike amfani da shi.
To kamfanin MTN ya ce idan bai samu mai ba fa cikin awowi 24 yana duba yiwuwar rufe kamfanin. Ya ka ji game da wannan barazana?
Gaskiya ban ji dadin wannan al'amari ba, kuma sakaki ne daga gwamnati.
Me ya saka shin gwamnati a ciki?
Rashin kula da hududin da ke tafiya a Najeriya.
Abu mai caji sana'ata ina sai da kati kuma ina cajin wayoyi.
Abubakar mai caji, kamfanin MTN ya ce zai rufe waton kamfaninsa idan har bai samu man fetur ba.
Gaskiya idan an kulle mai yana ba mu wahala sosai, saboda yau kaga ma sai yanzu na bude tun da safe. Wannan abun ya dade yana ba mu wahala, amma muna roƙon Ubangiji Allah ya sa wannan gwamnati da aka kawo Allah ya sa ta muna adalci.
To idan har an rufe wannan kamfani, wace illa kake ganin zai ma da aikin ka?
Gaskiya za mu samu matsala kwarai mu masu sana'a kati, saboda kaga in ba mai kati ma ba za a siya shi ba, balle ma har a zo a yi cajin waya.
Sunan mu Alaba.
Alaba, ya ka ji abinda kamfanin MTN ya ce zai rufe ayyukansa idan bai samu man fetur ba?
Ai bai da tau a rufe line mu ma sai ba ta aikin mu, ai ba sai bari samu abinci ba, ai mu ban su haka, ai gara ban su haka.
Ba ka ganin cewa rashin mai ne yasa za su rufe wannan line ko kuma hanyar layukan ku?
Ko rashin mai sai sa zai kace line din mu sai bari yi wai kace mu gaba da a Nigeria an ka suna da tau, da tau haka nan, ai mu ba mu su haka.
Lukmanu akoko lori sai wa tori be ti an ba sai ban ko suna ati je ka kan fun be ma pa pa ni ti ti joji ya kori be nitori e.
Lukmanu yace na farko ayyukan su sun lalace domin ba su da wata hanyar samun abinci. Yace bai kamata a rufe musu layuka ba saboda man diesel. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda kaman wasu sarakuna da sauran wasu mutane ke ƙara janyo cece-kuce a ƙasar. Abokin aikinmu Abdulaziz Adile Toro ya zanta da Malam Lawan Bukar, shugaban kungiyar sadarwar jihar Difa, akan kaman da aka yi ga da yadda hirarsa ta kasance.
Muna tare da Malam Lawan Bukar, shine mai kula da sadarwa a birnin Difa. Kai shida ne anka kama, kuma me za ku ɗibi sakan wannan kamu da anka yi?
To Malam Abdulaziz, ka san ita rayuwar duniya kamar irin wannan abubuwan yawa kana kamar na harakar da ake ta kamar na harakan jami'an tsaro ko kuma surto da yake ana harakan ekadirjan sa game da wannan tsaro a jihar Difa. Shi irin wannan abubuwan yawa kana galle dole ne hukuma ta yi aikin ta, kuma an aka bincika ko ma an kama mutum dai in aka yi bincike, tunda bincike ne ake, in aka yi bincike mutum wanda bai yarda laifi dole ne a sake shi, tunda duk aikin da ake kamar harakan da ya shafi jami'an tsaro, in an kama mutum, in akwai ana tuhumar shi da wani abu, aka kama shi in yana tare da wani abu ne a cikin, ana zargin shi da wani abu, in aka yi bincike ai aka gani babu, za a sake mutum. Idan kuma an mutum yana cikin wannan abu akwai hannun shi, kaga kuma dole ne hukuma ta yi aikin ta. To kuma shi game da kaman wannan da kawadi na harakan wani ko Musa Cangare ko Numa Arzuka, to yanzu ita wannan haraka ce gaskiya za a ce za ta dare ma mutum kai, don saboda shi harakan aiki kaman haraka na tsaro, haraka ne wanda ya shahi hukumomi na soja da harakokin hukumomi. To abu ne na tsaro wannan gaskiya yauni gare shi, mu yanzu mu ce ko wane yana da gaskiya ko ne wannan bai da gaskiya, aiki ne yana wajen hukuma, abinda hukuma ta tsaida ta bincike, in akwai hannun mutum a ciki to dole a kula da shi, in kuma babu hannun shi ai dole a sake mutum. To kaga
labarin da muka samu shi ne shi Musa Cangare ya je kai abinci, da kai abinci kawai sai anka damke shi.
To ka san kwanakin baya shi minista na cikin gida ya yi sanarwa, ya ce ana zargin shi da hannun shi a cikin irin wannan abubuwan, kenan ko akwai hannun shi ko babu dai, in aka bincika dai in babu hannun shi ai dole a sake shi.
Yanzu kai ganin ka dan Niger zai iya cuta mu Niger, mu sun kamar Musa Cangare babban dan jarida wanda mutane masu san da ayyukan da ya zama yayi ma Niger.
To gaskiya yayi wuya, sai dai ko a ce ko an yi wani maganganu dai daban dai irin wani abin da zai za a kula da shi, amma ba haka ba dai gaskiya yayi wuya. Dan Niger da kan shi dai kaman ma kuma mutum mai ilimi a ce ya cuta ma kasan shi dai. To sai dai kuma kasan ita rayuwar dan Adam azizi ne, sai dai kuma abin da dai shari'a ta yi ita ce da za a gani.
Sai kuma shi Nuhu Arzuka, wannan shugaba na farafulla da ya magana shekaran bisa kan wannan kamu da aka Musa Cangare, shi ma yana gida sai je kwatsam an zo an tayi da shi. To me za ku ce bisa kan wannan kamu da ake ɗaya bayan ɗaya?
Abin dai wannan kamun da ake kawai dai sai dai Allah ya kawo sauƙin harkokin, kuma mai laifi a kama shi wanda bai yarda laifi a sake shi, ko kuma an gani kasan shi harakar rayuwa, harakan iko, wannan haraka ne wanda ka san kuma mu aikin mu da muke wannan ba aiki bane, wanda mu a wannan haraka ce ta 'yan shari'a, mu sai dai mu kula da cewa ka san shi ita yayi kaman yayi tsokaci ne bisa ga an kama Musa Cangare, kuma an yayi nuna cewa kaman akwai sojan da suka kiraye shi, kaman yayi bayani da su ne to ake tuhumar shi haka. Amma duk da haka dai ai ko kama shi ko an kama shi dan da za a kai shi ai dole ne a kai mutum gaban shari'a, kuma in shari'a ta bincika ai kuma shari'a ita za ta waje gaskiya.
An ce akwai su soja da sojoji da sun kire shi Nuhu Arzuka bisa kan waye shi, sun ba shi wasu bayanoni iri-iri, to kuna labari bisa abu hira da sun ka tawa tsakanin su?
Wannan hira mu ba mu da wannan labari, wannan abu ne wanda ka san kuma abu ne wanda shi yana canya mai, su kuma suna hilin daga abin da suka yi su ne, in wani yan tana yiwa yake zuwa ma yan uwan shi ne yake yiwa, kuma ko dan saboda dai su yi dan bayani ne a kama musu, wannan kuma sanin gaibu ne wanda mu ba zamu iya cewa ba muna da labarin wannan.
To shi minista na shari'a mun samu tuntube shi, ba mu same shi ba, ya samu ya magana bisa kan wani abu dai horo cikin gidan television nan a birnin Yamai.
To a yanzu dai shi shugaba minista na shari'a bai yi bayani ba tukunna, dai muna jira watakila ko nan da ko kayan yan kwanaki mun ji ko za su yi wani bayani.
To na al'umma mutanen birnin Difa me suke cewa bisa wannan kame da aka yi nan a birnin Difa?
Mutanen birnin Difa sun yi tsokaci ga waɗanda su suka yi magana kaman bai dace ba abin da suka yi, kaman misali kaman na dan gani mutane sun yi bayani kadan, kuma muna jin mutane suna tsokaci kaman ba su ji daɗi ba da mu shi kaman Musa Cangare ya yi bayani. To abubuwa ne wanda ka san irin wannan abubuwan yana da wuyan al'amari ka tsoma bakinka a cikin irin wannan harkoki.
Mai kula labari shi Musa Cangare me ya hudu cikin gidan rediyon nashi?
To an ce gaskiya ni bani da labari, amma an ce bukan sashen Hausa na RFI ne ya yi bayani, kaman ya dan kwatanta kasan da akwai ya zo ya yi bincike da su da yaran shi, kaman sun rubuto takardu da mutane kaman ana gallaza ma mutane ne, kaman ko mutane sun sha wahala ne da aka ce su rubuto kaman harakan wajen na tsibirai-tsibirai nan. To bisan shi ne aka ce ya yi bayani, kaman kuma ya nuna kaman ba su ji daɗi ba haka.
Kaman ba su ji daɗi ba wajen kaman mi haka?
To kaman sun nuna cewa dai, amma ni ban da tabbacin cewa an ce maka ko naji bayanin da yake ne abinda mutane suke kwatanta mai shi Musa Kangarin ya nuna cewa kaman wannan abubuwan da akai kaman an walakanci mutane ne nake tsammani yake yayi bayani mana Abdullahi.
Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
Ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Ingila da Spain duk sun san matsayinsu bayan kammala gasannin League na ƙasashen. Mai horar da ƴan wasan Real Madrid ta ƙasar Spain, Carlo Ancelotti, na dab da rasa aikinsa. Shugaban UEFA, Michel Platini, ya ce muddin Sepp Blatter ya ci gaba da shugabancin hukumar FIFA za ta kuma fuskanci koma baya. A fagen tennis kuma an saka ƙafar wando ɗaya tsakanin zakaran gasar French Open da sabon gwarzo da tauraron sa ke haskawa. To jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a shirin labaran wasanni. Ni ne Murtala Faruk Sanyinna. Bari mu fara da Najeriya, inda mai horar da ƴan wasan kungiyar Super Eagles ta kasar Stephen Keshi ya ajiye wasu shahararrun ƴan wasan kasar biyu da ke taka leda a Turai a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin nahiyar Afrika. Ƴan wasan biyu ko su ne John Mikel Obi na kungiyar Chelsea ta Ingila da Emmanuel Emenike na kungiyar Fenerbahce. Rahotanni sun ce Keshi ya kyale Mikel Obi ne biyo bayan yankewar sadarwa tsakaninsu, yayin da shi ko Emenike an ajiye shi ne saboda taɓarɓarewar ƙwazonsa. Tuni ɗaya da Keshi ɗin ya gayyaci ƴan wasan da ke taka leda a Turai 15 da suka haɗa da sababbin shiga William Troost-Ekong da ke ƙasar Holland da Kingsley Madu da ke Slovakia da kuma Anderson City da ke taka leda a ƙasar Portugal. A ƙasar Ghana, ƴan ƙwallon ƙasar, ƴan ƙasa da shekaru 23 sun doke takurorinsu na ƙasar Congo da ci ɗaya mai ban haushi a wasansu na neman tikitin shiga gasar ƙwallon ƙafa ta wasannin Olympics na shekara ta 2016 a birnin Rio ta ƙasar Brazil. Enoch Ebo Endo shi ne ya jefa wa Ghana ɗin ƙwallo, ana dab da tafiya hutun rabin lokaci. Ƙasashen biyu za su yi karawa ta biyu a can Congo ɗin, inda za a fitar da gwani daga cikinsu wanda zai fafata da Najeriya, wacce ita ce ƙasar Afrika ta farko da ta lashe gasar a Atlanta. A sauran wasannin neman gurbi a gasar, Botswana da Zambia sun yi kunnen doki da ci 1-1. Uganda ta bi Rwanda har gida ta doke ta da ci 2-1. Tunisia ma ta doke Sudan da ci 1-0. Mauritania da Mali sun yi kunnen doki da ci 1-1. Yayin da Zimbabwe da Swaziland da kuma Saliyo da Kamaru duk suka yi kunnen doki ba wanda ya zura ƙwallo. Zakarun gasar Premier ta Ingila, wato Chelsea, ta kammala kakar wasanni ta bana ta gasar ne tare da samun nasara a wasan ƙarshe na rufe gasar ta bana a jiya Lahadi, inda ta doke Sunderland da ci 3-1. Tun a ranar 3 ga watan Mayun nan ne dai Chelsea ta tabbatar da samun nasarar lashe gasar, sadda ta doke Crystal Palace da ci 1-0, kuma wannan ne karo na 4 da take daga kofin na Premier a tarihi. Manchester City ce ta karkare a ta biyu, Arsenal ta 3, kuma su biyun duka sun bi sahun Chelsea wajen samun gurbi a gasar zakarun Turai mai zuwa, wato Champions League. To sai dai ta 4, wato Manchester United ta sami gurbi a gasar ta zakarun Turai, to amma fa sai ta fafata wasannin neman shiga rukunin gasar. Tottenham wacce kafin wasannin karshe na jiya din take a matsayin ta 6 a table, ta ture Liverpool ta dare a matsayin ta 5, sa'adda ta doke Everton da ci 1-0, yayin da Liverpool ko kashin da ta sha a hannun Stoke da ci 6-1 ya maida ita a matsayin ta 6. To amma su duka biyun sun sami gurbi a gasar Europa League mai zuwa. Ƙungiyoyi 3, wato Burnley da QPR da kuma Hull City, sun fadi daga gasar ta Premier, yayin da zakarun gasar Championship, wato Bournemouth da kuma masu bin su Watford, duka suka sami ɗaukaka zuwa gasar ta Premier a kakar wasanni mai zuwa. To sai dai a yau ne ake fafata wasan fitar da ƙungiya ta 3 da za ta cike ƙungiyoyi 20 na gasar ta Premier a tsakanin Norwich da kuma Middlesbrough. A kasar Spain kuma tuni da Barcelona ta daga kofin gasar La Liga karo na 23 duk da yake wasanta na ƙarshe da Deportivo wanda da shine ta yi bankwana da dan wasanta Xabi bai mata yanda take so ba domin ko ya kare ne a kunnin doki da ci 2-2. Real Madrid da tazo ta biyu tare da ta uku Atletico duk sun sami gurabu kai tsaye a gasar zakarun Turai. To sai dai kungiyoyin Eibar da Almeria da Cordoba duk sun fice daga gasar ta La Liga a kakar wasanni mai zuwa. A halin da ake ciki kuma dan wasan Real Madrid Cristiano Ronaldo shine zakaran da yafi yawan jefa kwallaye a kakar wasanni ta bana, inda ya lashe kyautar takalmin zinare kwallaye uku da Ronaldo din ya jefa a wasan su da Getafe ta rufe kakar wasanni ta bana. Sun bada jumlar kwallaye 61 da ya jefa baki daya kakar wasanni ta bana, inda a cikin su ya jefa kwallaye 48 na gasar La Liga, inda ya zarta Lionel Messi na Barcelona da kwallaye 5. A yan shekarun baya dai yan wasa kamar Lionel Messi da Thierry Henry da Diego Forlan sun taba lashe kyautar, yayin da Ronaldo da Luis Suarez su ne na baya-bayan nan da suka sami lashe kyautar. Har yanzu dai a Spain din mai horar da yan wasan Real Madrid Carlo Ancelotti na fuskantar barazanar rasa aikin sa. Tun sa'adda kungiyar ta Real Madrid ta fice daga gasar zakarun Turai a matakin wasan kusa da na ƙarshe wato semi-final, inda Juventus ta fitar da ita. Dorewar aikin na Ancelotti ya shiga ta baba. Lamarin ya ƙara zafafa biyo bayan kasa lashe gasar La Liga ta bana wanda Barcelona ta lashe. A yau Litinin ne dai hukumomin club din za su gudanar da taron 'yan jarida wanda a ciki ake sa ran bada sanarwar korar ta Ancelotti, duk da cewa ya jagoranci kungiyar ta lashe kofin zakarun Turai da Copa del Rey a bara. Ana kuma sa ran mai gurbin sa ne da kocin kungiyar Napoli ta kasar Italia wanda kontragin sa zai kare a ƙarshen watan gobe, wanda kuma tuni ya bayyana kudirin sa na karbar aikin na horar da ƴan wasan na Real Madrid idan har aka taya masa. Tuni da Ancelotti ya sami tayin wasu club kamar Milan da Hull da dai sauransu, to amma ya dage akan cewa idan har aikin nasa ya zo ƙarshe a Madrid zai dauki tsawon shekara yana hutu domin duba lafiyar jikinsa. Kakar wasanni ta bana dai tana bankwana, to amma ta fuskanci zubar da hawayen alhini da shauƙin rabuwa a daidai lokacin da wasu manyan club na ƙwallon ƙafar Turai suka yi bankwana da wasu shahararrun ƴan wasansu. Kamar yadda aka sani dai captain din Liverpool Steven Gerrard tun a makon jiya ne ya yi bankwana da club din nasa kadai da ya taba bugawa ƙwallo, inda ya yi jawabi na bankwana mai sosa zukata bayan da ƴan kallo da ma abokan wasansa suka shirya masa girmamawar gaske. Gerrard ya kwashe tsawon shekaru 17 a Liverpool, inda ya buga mata wasa har sau 710 cif, ya kuma zura mata kwallaye 116. A can kasar Spain kuma Barcelona ta yi bankwana da dadadde kuma shahararren dan wasan ta Xabi, wanda a tarihin kungiyar shine dan wasan da yafi dadewa a club din. Xabi ya shiga Barcelona ne yana da shekaru 11 da haihuwa, ya kuma kwashe tsawon shekaru 24 a club din, inda ya buga wasanni fiye da 750, ya kuma sami lashe kofuna har 23 da kungiyar. A bangare daya kuma dan wasan Chelsea Didier Drogba shima ya yi bankwana da club din nasa karo na biyu, sa'adda abokan wasansa suka dauke shi sama suka fitar da shi daga filin wasa, sa'adda aka canja shi da Diego Costa a wasan karshe na Premier da club din ya buga a jiya Lahadi a Stamford Bridge. Drogba ya bar Chelsea ne bayan da club din ya lashe kofin zakarun Turai a shekara ta 2012, inda ya sake dawowa a wannan kakar wasannin. A club din Manchester City ma tsohon dan wasan Chelsea Frank Lampard ya yi bankwana da club din. Lampard ya bar Chelsea ne a ƙarshen kakar wasanni ta bara, inda bayan shekara ɗaya kuma ya yi bankwana da buga wasan Premier a City din. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai wato Michel Platini ya ce hukumar ƙwallon ƙafar duniya wato FIFA za ta rasa martabar ta muddin Sepp Blatter ya ci gaba da shugabancinta. Blatter na neman zarcewa domin faɗaɗa shekarunsa 17 na shugabancin hukumar ta FIFA a zaɓen da za a gudanar na FIFA ɗin a makon nan. Hukumar ta FIFA dai ta fuskanci ƙalubale da dama, musamman zarge-zargen cin hanci da rashawa a fafutukar neman karɓar bakuncin gasannin cin kofin duniya. Shugaban na UEFA Platini ya jaddada cewa ba wata takaddama ko tankiya tsakaninsa da Blatter, to amma hukumar ta FIFA tana buƙatar samun canji da daidaituwar al'amura. Platini, wanda ya bayyana goyon bayansa ga abokin takarar Blatter wato Yerima Ali bin Al-Hussein, ya ce Blatter na fargabar abinda zai faru nan gaba idan ya bar shugabancin hukumar, ganin cewa ya sadaukar da dukkan rayuwarsa gare ta. ranar Juma'a nan mai zuwa ne za a gudanar da zaben shugabancin hukumar ta FIFA a birnin Zurich na kasar Switzerland. Yayin da aka soma gasar tennis ta duniya ta French Open ta bana, manazarta suna ta muhawara akan wanda ake sa ran zai zama zakaran gasar tsakanin Rafael Nadal da kuma Novak Djokovic. Duk da yake masu iya magana sun ce duk abin da yayi farko to zai yi ƙarshe, to amma Nadal ya nuna alamun ƙudurinsa na kare kambinsa na gasar da ya lashe a bara. Nadal dai ya sami nasarar lashe gasar ta Roland Garros har sau 9 cikin 10 da ya shiga. Hasali ma rasa daya da yayi daga cikin gasannin 10 a shekara ta 2009 ita ce ta zaburar da shi, inda ya lashe gasar ta French Open sau 5 jere da juna. To sai dai masu lura da lamura na ganin cewa Nadal din ya sami koma baya sosai a wasansa na tennis, ko baya ga kasa lashe gasa ko daya a wannan shekara. Nadal, wanda a da shine mutum na daya a duniyar tennis, ya koma kasa a matakin na 7 a duniya. Babbar barazana da Nadal din ke fuskanta kuwa ita ce ta Novak Djokovic, dan kasar Serbia, wanda a yanzu tauraron sa ke haskawa. Djokovic, wanda shine ya ture Nadal, ya dare a matsayin mutum na farko a duniyar tennis, wanda kuma har yanzu yake kan matsayin tuni da ya lashe gasannin Australia Open da kuma Italian Open na bana, kuma shine dan wasa na farko da ya taba lashe manyan gasannin tennis uku na duniya a kakar wasanni daya. Lokaci ne da zai tabbatar da sarki a gasar ta French Open ta bana da aka soma ta jiya Lahadi a birnin Paris na kasar Faransa. To da haka kuma muka zo ƙarshen shirin na labaran wasanni na wannan makon. Da fatar an ji daɗin kasancewa tare da mu. A madadin sauran abokan aiki, Murtala Faruk sanyin nan ne yake fata mu kasance lafiya.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kamar sauran ƙasashen duniya, Amurka kan yi amfani da rana guda kowace shekara domin karrama sojoji waɗanda suka rasa rayukansu a sakamakon ayyukan kare ƙasa. Wannan al'ada tsohuwa ce idan aka tuna baya, a bayanan da sarki Pericles na daular Athenian ya yi cewa waɗanda suka ji raunuka wajen yaƙi sun cancanci a jinjina musu, kuma sun nuna bajinta fiye da waɗanda ke a raye. Ranar Litinin 25 ga watan Mayu rana ce ta tunawa da 'yan mazan jiya. A dukkan faɗin Amurka za a yi jawabin da za su jaddada muhimmancin abubuwa, kuma za a yi shiru na ɗan wani lokaci albarkacin ranar. Za a daddasa ƙananan tutoci a dukkan kaburburan sojojin ƙasar, kuma dangin waɗanda suka rasa rayukansu za su kai musu ziyara. Gaba da kowane biki, ranar tana a madadin wata rana ce wadda jama'a ke girmamawa domin sadaukar da kan da wasu suka yi domin tabbatar da cewa ƙasar ta sami 'yancin kanta. Wasu sun rasu ne a filin daga, wasu kuma rashin lafiya, wasu kuma sun ɓace a fursunonin wasu ƙasashe da ba su dawo ba. Yawanci sun mutu cikin ƙuruciya wajen ba da kariya da 'yancin walwala ga ƙasar tun kafin su samu damar cin moriyarta. Dubban ɗaruruwa sun rasu a ƙoƙarin kuɓutar da wasu a arewacin Afirka, Turai, yankin Pacific, Asiya da gabas ta tsakiya. Ranar tunawa da 'yan mazan jiya ba ta karrama yaƙi ko gwagwarmaya kawai ba ce, manufarta ta zarce ta gine-gine na tunawa da gwarzaye. A maimakon haka, rana ce ta nuna godiya da yadda aka rasa rayuka da zub da jini domin kare mata 'yanci da martaba waɗanda ba su tafi a banza ba. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma bari mu koma ga Usman ya ba mu labarai amma a takaice.
Ma'aikatan ceto a jihohin Texas da Oklahoma da ke tsakiyar Amurka a yau Litinin suna bincike na wasu mutane guda 12 da suka ɓata a wata mahaukaciyar guguwa da ta taso a ambaliyar teku ta kashe mutane uku ta kuma wafce gidaje aƙalla guda 400. Gwamnan Texas Greg Abbott ya sa dokar ta ɓata ta gaggawa ta awoyi 24 a ƙananan hukumomin da ƙari ne akan guda 13 da a baya ya sawa. Wannan doka mutane aƙalla guda 2000 ne suka rasa mahallansu suka kuma bar wuraren.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin, da Ms Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da engineer mu na yau ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.